cincirin da ma'aikatan jinya kenan na kananan hukumomi a jihar Adamawa yayin da suka goya da wata zanga-zangar lumana domin nuna fushin su game da rashin yin su albashi na wasu watanni.
To abin da yake faruwa don agency ba da biya mana aikin mu ba, muna bin su kudi salary fiye da wata uku, ana neman wata huɗu yanzu ma. Akwai na watan 2015, akwai December 2015.
Department daga Luma ne muka zo tun da safe, tun karfe 6 muna nan maganan albashin mu wata uku ba biya, shekara 12 ba promotion, ko karfe 6 namu an cire su ba mu san
da. To sai dai kuma wannan zanga-zanga ta ma samu goyon baya daga wasu kungiyoyi a jihar. Comrade Muhammad Abba shine shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na babban asibitin tarayya dake Yola, wato FMC Yola, inda ma ya bayyana dalilan su ne shiga wannan zanga-zangar.
To mu a gefen mu na tarayya gaskiya muna samu albashi mu akan karin lokaci, amma ba mu san me yake faruwa a local government level ba. Bai da za a aje ma'aikaci wata hudu, yana da yara, yana da iyali, yana da dawaniya, ba bashi albashi shi ba, ba zai iya biya wa excess ba, yaran shi ba su ci abinci ba. Wannan abun yana damunmu, shine ya kawo mu wannan, mu yi solidarity da ƴan uwanmu na local government, mu goya musu baya su nemi haƙƙinsu.
Tun farko da yake jawabi, shugaban haɗakar kungiyoyin ma'aikatan jinya rashin jihar Adamawa, Comrade Germain Yokar, ya mako zargi gwamnatin jihar ne da nuna shakulatin bangaro game da halin da suke ciki a yanzu.
Timu ne albashi mu na wata uku ba biya mu ba, promotion yanzu mun yi shekara, wasu shekara goma, wasu shekara goma sha biyar ba biya mu ba promotion namu ba, kuma ba a biya mu albashi, kuma ba a biya mu yadda ya kamata, ba a biya mu bisa kari, sai a hada wata biyu a biya, a hada wata biyu a biya, biya mu dima yana zama wahala. Ganin haka ne ma'aikata sun gaji, kuma in har inda wai ana aiki ne da aikin gwamnati ne, sai dai a Primary Healthcare Development Agency, sa'an nan ba a biya ma'aikata. Ganin haka ne babu promotion, babu biyan albashi, wata uku mun yi Christmas ba albashi, ƴaƴanmu sun koma makaranta babu albashi.
To sai dai kuma fada na tuntube shi shugaban hukumar kula da ayyukan jinya na jihar Adamawa, Dr. Abdullahi Belel, ya ce fa ba haka mazancin yake ba. Dr. Abdullahi Belek kenan shugaban hukumar kula da ayyukan jinya na jihar Adamawa, wanda kuma yanzu lokaci ne ma ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.